a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Bari mu fara da tambayar Anas Ya'u Makarfi daga jihar Kaduna da yake cewa malam, menene hukuncin namijin da ya shafi gabansa alhali yana da alwala? Shin alwala tana nan ko kuwa?
To, dangane ga wannan matsala an samu hadisai ne guda biyu, ɗaya hadisin daga namiji, ɗaya hadisin daga mace. Shi hadisin namijin an samo shi daga Talqa bin Ali, Allah ya ƙara masa ridaya, yace idan mutum ya shafi azzakarinsa a cikin sallah akwai alwala a kansa, ma'ana alwalarsa ta ware. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la innama huwa bad'atun minka. To, ai ba wani abu kai ba, tsoka ka taba daga cikin tsokar jikinka. Wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah suka rawaito shi da Ibn Hibban. To, kaga wannan hadisi ne na namiji, kuma ya ce idan ka taba gabanka alwalaka ba ta ware ba. Sai kuma aka rawaito daga mace, ita ce Busratu binti Safwan, Allah ya ƙara mata yarda, ta ce haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda, wanda duk ya taba gabansa to ya sake alwala. Shi ma Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah da Abu Dawud suka rawaito shi. Kaga wancan rawahul khamsa, wannan ma rawahul khamsa. Hadisin da namijin ya rawaito Talqa bin Ali, Allah ya ƙara masa yarda, shi ya ce idan namiji ya shafi gabansa alwala ba ta ware ba. Ita kuma Busratu bintu Safwan ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taba gabansa ya sake alwala. To, waɗannan hadisai guda biyu kaga kamar sun ci karo, wanda ya ce in an taba ta ware, wanda ya ce an taba ba ta ware ba. To, sai malamai suka yi maganganu biyar akan wannan matsala. Wasu malaman suka yi nazarin isnadin hadisin Talqa da hadisin Busra, sai suka rinjaye da hadisin Talqa akan hadisin Busra, suka ce domin wannan matsala ta fi shafar maza, ya kamata a ce maza ne suka fi damuwa da ita ma suka rawaito ta. Saboda haka tunda an samu ita ta ce a tata ruwayan ta ware, shi a tasa ruwayan da abin ya fi shafa ce ba ta ware ba, to za a rinjaye da hadisin Talqa akan hadisin Busra. Haka suka ce wanda ya taba gabansa ba zai sake alwala ba, saboda an rinjaye da hadisin Talqa akan hadisin Busra. Amma in ya sake alal istihbab, in zai sake sai dai sake a bisa mustahabbi, kuma la'akari da hadisin ita Busra din. Malamai na biyu suka ce a duba asali, asali alwala ta ware in an taba jiki ko bata taba ba. Saboda asali ya nuna alwala ba ta ware ba sai an samu dalilin da zai ware ta. Shi kuma hadisin ya zo ya ci karo da asali. Saboda haka kenan hadisin da ya ci karo da asali shi zai aiki da shi. Domin shi bai hakaito mana wani sabon abu ba. Dama can an taba gawa alwala ba ta ware ba, ba wani hukunci ya kawo mana sabo ba. Ita ce ta zo da sabon hukunci da ta zo da warewa. Da haka mai warewa za a dauka, domin shi ya tabbatar da hukunci wancan korewa yi. Wanda ya tabbatar da hukunci kuma shi ake rinjayawa akan wanda ya kore shi, domin shi ya zo da sabon abu, shine hukuncin shafar gaba. Wasu kai jam'i tsakanin hadisan suka ce to mu hada hadisan, idan mutum ya shafi gabansa, idan da tsari wato ta kan tufa ya taba, to alwala ba ta ware ba. Amma idan ba ta kan tufa ba ne, alwala ta ware. Wasu suka ce a zami jam'i tsakanin hadisan, amma abinda zamu ce idan mutum ya taba gabansa da niyyar sha'awa, kaga ai ba bai taba shi kamar sauran gabbai ba, tunda yana taba hancinsa, yana taba kunnensa, yana taba kansa, amma an kaga ya taba gabansa yana wasa da shi, to sha'awa ce ta sa yi haka. Da haka alwalarsa ta ware, ba dan shafar ba, sai dan an hada shafar da sha'awa. Kenan in shafar ne shi kadai ba zai ware ba, amma inda sha'awa mutum ya yi niyyar shafar gabansa, to alwalarsa ta ware. Da haka su suka kara kalmar sha'awa, suka ce shine alwala ta ware. Wasu malaman na biyar suka ce a'a, su jam'in su shine idan mutum ya taba azzakarin da cikin hannu ko da cikin yan yatsu ko da gefen yan yatsu, shine mazhabin mutan malikiya, wanda ya shafi gabansa bi batsinil kafi aw bi batsinil asabi aw bi janbayhima, ya shafa da cikin hannu wajen jan nan, duk inda hannun mutum yake ja ga mu bakake cikin shine ja, to duk mutumin da ya shafa da wannan jan kaga kamawa yi. In ko da bayan hannu ne, kaga bayan hannu ba a rike wani abu da shi. Saboda in rikewa zai dole sai ya sa shi a cikin yan yatsunsa da tafin hannunsa, sannan zai rike. To, mutum ya taba da nan, suka ce alwala ta ware. Amma inda bayan